sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki, muka sake dawo a shirinmu na hantsi yau ranar Alhamis 2 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kotun koli a Najeriya ta kori dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba, ta kuma bada wa'adin kwana 14 da a sake zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a jihar. Sannan a jihar Adamawa za ku ji yadda al'amarin garkuwa da mutane ke kawo cikas da kuma gurgunta harkokin tattalin arziki zamantakewar yankin. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Mulbarma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanun labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kwamitin mulkin sojan Myanmar ta sanar da tsawaita dokar ta ɓaci da ta kafa lokacin da ta kwace mulki shekaru biyu da suka gabata, matakin da ke neman kawo koma baya a shirinta na zaben da ake sa rai a watan Agusta. Sanarwar ta gidan talabijin ɗin MRTV na ƙasar ta ce an ƙara wa'adin dokar ta ɓacin na tsawon watanni shida, saboda ƙasar na ci gaba da kasancewa cikin wani yanayi na rashin tafiyar al'amura yadda suka kamata, kuma ana buƙatar lokaci domin shirya zaben cikin lumana da kwanciyar hankali. Ba a bayyana takamaiman ranar da za a gudanar da zaɓukan ba, ko da yake shugaban majalisar mulkin sojan ƙasar babban janar Min Aung Hlaing ya ce za a iya gudanar da zaben a cikin watan Agusta. Rahoton na jiya Laraba ya ce za a gudanar da zaben ne bayan kammala tanade-tanaden dokar ta ɓaci, amma bai ambace takamaiman rana ba. An kashe sojojin Siriya 11 jiya Laraba a arewa maso yammacin ƙasar a wasu hare-hare daban da ƙungiyar masu ikirarin jihadi ta Hayat Tahrir al-Sham suka kai, kamar yadda ƙungiyar da ke sa ido kan yaƙi ta rawaito. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya da ke da mazauninta a Burtaniya ta ce ƙungiyar HTS ta harba rokoki kan wani sansanin sojan Siriya, inda suka kashe sojoji takwas a kusa da kafar Ruma a lardin Idlib. Daga baya an rawaito cewa an kashe sojojin Siriya uku a wani harin sarika nuki a kusa da kafar Nabil da ke lardin. Ya kuma ƙara da cewa mayaƙa masu ikirarin jihadi na HTS ke da alhakin kai harin. Zaɓin mambobin tsohuwar ƙungiyar Al-Qa'ida ta Siriya ne ke jagorantar ƙungiyar HTS. Nan take dai kafofin yaɗa labaran Siriya ba su bayar da rahoton kai harin ba. Kimanin rabin lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar da kuma yankuna da ke makwabtaka da lardunan Aleppo da Hama da Latakia na ƙarƙashin ikon ƙungiyar HTS da sauran ɓangarorin 'yan tawaye ne. Yankin Idlib na da mutane kusan miliyan uku, waɗanda kusan rabinsu ke gudun hijira. A wani shirin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fara wani shiri na tallafawa manoma da gwamnatocin Afirka wajen yin shiri da kuma daidaita ƙalubalen samar da abinci da sauyin yanayi ke haifarwa. Wakilin Amurka na musamman kan samar da abinci na duniya, Dr. Kari Paula, ya kaddamar da sabon shirin jiya Laraba a cibiyar dabaru da nazarin ƙasa da ƙasa da ke Washington.
Crops adapted to climate, pests, diseases and the needs of the marketplace.
Ya ce shuka da ta yi daidai da yanayi, maganin kwari, cututtuka da kuma buƙatun kasuwa shardi ne na samar da abinci. Ƙasa mara kyau ba ta samar da abinci da yawa. Fola, wanda ya ziyarci ƙasashen Zambia da Malawi kwanan nan, ya yi gargaɗin cewa akwai buƙata a samar da amfanin gona cikin gaggawa da aka shirya don jurewa illar sauyin yanayi da buƙatun noma na ƙaruwa al'umma Afirka.
Watan koli a Najeriya ta kori ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba, wato Senator Emmanuel Bwachi, ta kuma ba da wa'adin kwana 14 da a sake zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a jihar. Ga dai Salisu Lado da ƙarin bayani.
Alƙalai biyar ne dai suka yi wannan zama na wannan hukuncin ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Amina Auji, wadda ita ce ta yanke wannan hukuncin kan cewar zaben fidda gwani da aka gudanar na jam'iyyar APC a jihar Taraban ba a gudanar da shi bisa ka'ida ba. Saboda haka ta ba da umarni kan cewar jam'iyyar dai a halin yanzu ba ta da ɗan takara, ta kuma ba da wa'adin kwana 14 na sake komawa fagen fama domin a yi zaben fidda gwani a tutar jam'iyyar ta APC a jihar Taraban. Sanata Emmanuel Bacha, wadda kotun koli ta rusa zabensa, ta kuma ba da wa'adin kwana 14 da gudanar da sabon zaben fidda gwani a tutar jam'iyyar APC a jihar Taraban, wadda ya ce
a matsayin na ɗan takara wanda ana bin shafa, ina biyayya ga kotu ta ba da hukunci. Idan kai kana da hankalin ka dole ka bi hukuncin, ko da yana da ko da ba kyau. A halin muke ciki dole mu je mu yi sabon zabe. A gare ni bana tsoro, kuma na san in Allah ya yarda ko so nawa kai zaben Allah zai ba mu nasara.
A nashi bangaren, wanda ya nasara a wannan hukunci na kotun koli da ta gudanar akan zaben fidda gwani na jami'ar APC na jihar Taraban, David Sabo Kyantai, wanda ne masa tambaya ko menene ma makasudin da yasa suka shiga wannan shari'ar.
Abinda kuma muke nema amma kowa darshi godiya mu ga Allah yau mun samu Supreme Court sun bada judgment akan abinda muke nema. So abin farin ciki ne kwarai.
To gashi yanzu an bada wa'adin kwana 14 jami'a ta gudanar da zaben fidda gwani. Shin kana ganin zaka shirya domin shiga neman takar kujerar gamna ko dai ba zaka shiga cikin neman kujerar takarar ba?
To ka san mu yan jami'a ne, yanzu kaman da na faɗa mun da neman adalci ne, amma na adalci tunda an samu judgment yanzu sai abin da ita jami'ar namu ta faɗa.
To ko menene ma dattawan jihar Taraban za su ce akan wannan batu, duba da cewa an dade ana kartan ƙasa da nuna wa juna yatsa a tutar jami'ar APC a jihar Taraban? Ambassador Hassan Jika Ardo shine tsohon shugaban jami'ar APC a jihar Taraban kuma jigo a jihar Mai Fada Aji, wanda ya ce
a shari'ance a ka'idance ina farin ciki da tabbatar da gaskiyar da kotun koli ta yi yau akan wannan zaben fidda gwanin da ba a aiwatar ba. Wannan abin farin ciki ne ga dukkan dan Najeriya cewa har yanzu dai kotu ita ce makoman talaka, musamman ma kotun koli. Wannan abin farin ciki ne ga duk wani mai hankali kuma wanda yake kokari ya tabbaka gaskiya a rayuwarsa. Nayi farin ciki matuka da wannan, kuma ina tayawa ƴan uwa murna da samun wannan nasarar da aka yi a kotu.
Wasu daga cikin ƴaƴan jam'iyyar APC a jihar Taraban suka ce a halin yanzu dai shari'a ta yi halinta, daman mace ce mai ciki ba a san me za ta haifa ba, yayin da kowa ya fara ambatar sunarsa kamar haka.
Sunana Yusuf Idi Karongan, jigo a jam'iyyar APC jihar Taraban. Hukuncin da kotu ya yi mun yi na'am, mun yi maraba da shi. Wannan ya zamo izina ko kuma darasi ga wasu gungun mutane da suka dauki wani mukami suka dora kansu suka ce ba wanda ya sace su.
Ni na Raja Bakar Umar Naira. A gaskiya abin da kotun koli ta yi a Abuja abin farin ciki ne, abin murna ne, abu ne wanda duk wani ƴaƴan jam'iyya a jihar Taraban mai son gaskiya da cigaban jam'iyya abu ne wanda ya kamata ya yi murna.
Wannan shari'ar dai ya gudana ne a kotun koli da ke zama a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, inda alkalai biyar suka zauna domin wannan hukuncin a gargashin jagorancin mai shari'a Amina Auji. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Salisu Lado, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaba Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy a fadar White House jiya Laraba, wanda shine karan farko da aka zauna tsakanin shugabannin biyu lokacin da 'yan Republican suka karbi ragaman mulkin majalisar wakilai bayan zaben rabin wa'adi na watan Nuwamban bara. Shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da bukatar gaggawa ta kara yawan bashin da kasar za ta ci, adadin kudade da majalisa ta ba gwamnati damar taranto don biyan bukatun kashe kudi da ake da su. Biden ya bayyana kararraga McCarthy cewa haƙƙinsu ne kada su bari wani abu da ba a taɓa gani irinsa ba, kuma mummuna na tattalin arziki. A cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar bayan taron, kundin tsarin mulkin Amurka a bayyane ke game da wannan wajibci, kuma jama'a Amurka suna sa ran majalisa za ta gana da ita kamar yadda duk magabatansu suka yi babu sharadi. Bashin Amurka ya kai dala $31.4 trillion a ranar 19 ga watan Janairu. Idan ba a cin mai yarjejeniya ba, a karan farko kasar za ta shiga taɓarɓarewar tattalin arziki cikin 'yan watanni, lamarin da ka iya jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali. Jiya Laraba, Amurka ta saka takunkumi kan karin jami'an 'yan kasuwa da ke da alaka da yakin da Rasha ke yi da Ukraine, inda ta auna wani dillalin makamai ɗansa da kuma wasu gungun kamfanoni masu zaman kansu na Asiya da Turai da kuma gabas ta tsakiya, saboda ƙoƙarin taimakawa Moscow wajen samun ƙarin makamai a tsohon yakin da take yi na kusan shekara guda. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta bayyana takunkumin da ta kakabawa dillalin makamai na ƙasar Rasha Igor Zamenkov da ɗansa Jonathan da kamfanonin da ke da alaka da cibiyar sadarwa ta Zamenkov a ƙasashen Singapore, Cyprus, Bulgaria da Isra'ila da sauran ƙasashe. Yunkurin da Rasha ke yi na yin amfani da wasu wakilai don kaucewa takunkumin da Amurka ta kakaba mata ya nuna cewa takunkumin ya ƙara walhalu da tsadar gaske ga rundunar soja da masana'antu na Rasha wajen samar da kayan yakin Putin, in ji mataimakin sakataren Baitul Malin Amurka Wali Adeyemo yayin da yake magana kan shugaban Rasha Vladimir Putin. Ma'aikatar Baitul Malin ta bayyana sunayen mutane 22 da kamfanoni da take suna da alaka ta hanyar kaucewa takunkumin da ke tallafawa rukunin masana'antu na sojan Rasha.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adamawa, al'amarin garkuwa da mutane na ci gaba da kawo cikas da kuma gurgunta harkokin tattalin arziki da zamantakewar yankin. Ga Muhammadu Rabiu dauke da rahoton.
Tsakanin Disamba 2022 zuwa Janairu 2023, mutane shida ne aka yi garkuwa da su a gundumar B. Bayan dogon lokaci na hutu, masu garkuwa da mutane sun dawo kan aikinsu yanda suka sa masu kiwo a gaba. Mr. Emmanuel Maina Julde ne ya kasance kakakin masu kiwo.
Ba shakka za mu iya cewa kai tsaye wannan lamari na wato sace mutane ai garkuwa da su tare da neman kuɗin fansa ya farfado.
Waɗannan cin zarafin sun buƙaci mai da martani mai inganci duban yanda suka jefa masarautar gargajiya cikin hali na tsaka mai wuya. Mai martaba Isa Abba mai garin Dena ya ƙara da cewa
al'amari na garkuwa da mutane ya tarwatsa tattalin arziki.
Domin yaƙan wannan lamarin na yin garkuwa da mutane tare da neman kuɗin fansa, an jibga sassan jami'an tsaro masu kaiwa da kawowa a wannan yankin, amma aikin ya buƙaci haɗin gwiwa ta gaskiya ga al'ummar wannan yankin, in ji Mr. Kildadi Tageke Bukar, gwamnar jihar Adamawa.
Ni dai a matsayina na gwamnar wannan jiha ina kiran wato al'umman wannan yanki namu da kawo sassan murya su daina wato neman ɓoye miyawu.
Yankin Adamawan Kamaru mai sassa biyar na fuskantar ƙaruwar lamarin yin garkuwa da mutane tare da neman fansa. Uku daga cikin waɗannan sassan na tsare ne a hannun masu garkuwan, a cewar wani masani. Goron wannan gudun ya zama dole ne a miƙa ma sashin Faro Ideo, wanda ya maida hankali fiye da kashi 95 cikin kashi 100 na sace mutane. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaunar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifan.
Ubana, yayya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji daɗi ba. Ubanna za yaron zamani bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa, kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku daina wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku daina wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da ta baba bane, gani nan ban da sana.
amma baka koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba kana da bayan ma baka koya ni ba kai ka haife ni baka duba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayan ka baba na tambaya hey na tambayan ka wayo na tambaya kana nufin cewa da zaka yi security na tambayan ka oh baba na tambaya hey na tambayan ka wayo na tambaya hey 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 ho ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba ubanna zayarun zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubanni mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubanni mu ku dai na wannan rayuwa
wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 jamhuriyar Nijar kuma za a yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yake ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com muryamurka.com ko kuma sashinhausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
Saro ga masu kada
ƙuri'a. Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai. A kowane lokaci.
To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke maida hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A yanzu haka kungiyoyin nakasassun Nijar sun dukufa da neman hanyoyin farfado da asusun tallafin masu bukata ta musamman wato Fonds de soutien aux personnes handicapées wanda mahukunta suka dakatar da shi a shekarar 2018. Duk da yake a baya-bayan nan hukumomi sun kuduri aniyar samar da sassauci ga mutanen da ke da tawaya musamman waɗanda ke cikin mawuyacin hali shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassu Sido Nuhu Umaru ya ce rashin wancan asusu abu ne da ya haddasa damuwa sosai
Malam Sulai akwai cikin decree kuduri wanda shugaba Bazin Muhammad ya sami shi hannu akwai kudurin da ke cewa mutane masu nakasa wanda suke da nakasa mai ko wanda suke da nakasa da yawa wanda suna rayuwa a cikin talauci gwamnatin Niger musamman budget na Niger ya kamata ya kawo musu tallafi wannan ne muke son a tabbatar da shi wanda shine zai dawama kaga wannan abincin kana ganin an bashi an bada shi wanga shekara to tana yawa kuma a yi shekara uku ba a bada shi ba
in shi wannan kudirin doka da kake magana kamar wani yunkuri ne na kokarin maye gurbin asusun tallafin na kasassu
kamar abin biyu ne budan wanda za a kawo tallafi mutane masu nakasa wanda suke da nakasa da yawa ko wanda nakasa ta yi musu nauyi wannan daban ne kuma wannan abin da muka ce ma kan ce magana wannan shine yake mana to a kwariya saboda shi ka san abin da ka saba da shi wancan wanda aka yi dama cikin kuduri aka yi zance a bai mutane masu nakasa wanda nakasa ta yi musu nauyi wannan ba mu taba gane shi ba cikin wannan kuduri ne aka tashi mun muka tambaye shi ma shugaba Bazoum Muhammad ya yarda an tartaba mishi hannu amma har yanzu ba mu gani shi ba tukuna mai wancan abun Malam Sulai shine ma yadda mai mu sosai saboda shi mun saba da shi ne shine yake ba mu tallafi mu baiwa kaman yara wanda suke cikin makaranta wanda akwai wa'ansu abubuwan wanda in ba wannan wannan gidauniya a akwai ba ba su samun tallafi ban dauka maka misali kaman a ce mutum ne benji amma dole sai an samu shi na'ura in an samu shi na'ura to na'ura ne yana ƙara mishi shi kuma ya samu dama yayi local kaman kowa kada yanzu a Niger babu inda zaka kai ka samu wannan taimakon sai cikin wannan gidauniyar kashi kuma gidauniyar an sake shi bai aiki tun shekara 2018 kana ji kaman wata kuma example da zan dauko maka kaman a ce wani wanda hannuwan shi ba su aiki sosai kafafuwan shi ba su aiki sosai sai an sai mishi wani abu wanda ke makotai electric wani kece ne wanda mutane suke amfani da shi wanda da ma ɗan yatsu sai ka motsa wannan potential sai ka shiga inda kake dama to wannan abu ba a cikin Niger in an ce wani family wani wasu ɗan uwa na mutane masu nakasa sai shi har abada mutum mai nakasa ba zai iya taya local ba ko yi aiki ba ko yi wani abu amma wannan cikin gidauniya inda yana nan da shi ne za a taimaka amma wannan shi a halin yanzu babu shi
misalai na irin cikas din da matakin janye wannan tallafi ya haifar na da yawa ciki har da kuma bayan sha'anin ilimin na kasassu inda wasu daga cikin su suka fara tunanin zuwa cirani
wata rana ina minister ne na gani wani wanda yana da nakasa uwan shi da uban shi ba su da rai yanzu nan ya same shi yace yana son a wannan gidauniyar ta hawa da biya mishi karatu har na shekara biyu kuma an ce gidauniyar nan ya tsaya shi kuma da kulkin shi ya kore shi ya zaci dan shi yana kuka to ni ma da na ganshi na hadu da shi ya ga mini zance ce ni libiza ne in nemi kudi nace ka nemi kudi ko kai bara ita to ya za ai ka ji wa Malam Sulai wanda ya fara karatu ha har ya kai local mai girma an biya mishi shekara biyu to gudan kuma babu uwa babu uba kuma ga nakasa yace a to in babu kowa gobi ba sai a je ayi baran ba wallahi ni ma da kai na sai da nayi kuka Malam Sulai a cikin wannan lamarin to ka gani wannan mun sa kira da mai girma shugaba Bazoum Muhammad Allah ya sa na ganshi a Paris sun yi table round ko bita PDS na 2022-2026
taron PDS
to a lokacin Allah ya bani dama na haɗu da shi keke da keke muka yi zama tare da sauran kungiyoyi na faran fula na kawo mishi wannan gidauniyar ya ce to idan sun zo director shi na kadine ya tuna mishi to mu dai har yanzu muna jira amma wannan muna so in wanga magana ta kai kunnuwan shi dan Allah dan Annabi shugaba Bazoum mun ka ta sauraron ku kanmu wallahi muna so ka kawo mana dauki a farfado da shi dan shi wannan gaskiya tun shekarar 2018 da aka sassake shi ba mu nan gashin dadi ko alama
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Niger Sidonu Umaru ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Kai da Malam Sule, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana.
Jarida da Chronicle da Musoma sharhin jaridun na yau kasar Ghana ta amshi dollar miliyan 4 daga bankin duniya domin rage zafi dangin iska da kuma hayaki da ke fita a cikin muhalli jaridar ta ce kasar Ghana ta zama kasa na biyu a Afirka bayan kasar Mozambique da ta amshi biya daga gidauniyar bankin duniya domin rage wannan zafi idan ake samu daga muhalli na gani da lalacewa ko kuma barnata gandun dazuka da aka sani da sunan Red Plaza. Wannan shiri na World Bank Forest Carbon Partnership Facility ya biya $4,862,280 domin rage tons kimanin 972,456 na iskan gasa na farkon shirin lura ƙarƙashin wannan shiri na watan Yuni zuwa Disamban shekara ta 2019. Ku bari gidauniyar ma'adinai ya zama mai amfani ga unguwanni da ake hakan ma'adinai. Mr. Ginaponi ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin. Ministan filaye da albarkatun ƙasa Samuel Abu Ginaponi ya kira ga manejojin gidauniyar ma'adinai da su yi amfani da irin albarkatu da ake samu domin tattalin unguwanni na hakan ma'adinan. Ya faɗa cewa aiki da ke kan wannan gidauniya na da muhimmanci ga gwamnati a kokarinta na tabbatar da al'umma da ke a waɗannan unguwanni na hakan ma'adinai sun amfana. Ita kuma jaridar The Herald wannan labarin ta ruwaito. Majalisar Dattawa na babban jam'iyyar adawa NDC ta yi tsakani dangane da irin arangama da aka samu dangane da batun Haruna wanda ya jawo rabuwan kai tsakanin Kudu da Arewa. Jaridar ta ce majalisar dattawa na babban jam'iyyar adawa NDC ta sake yin tsakani game da irin rigingimu da sun kataso dangane da garambawul da an kai tsakanin shugabannin jam'iyyar a majalisa wanda ya kawo rarraban kawuna tsakanin magoya bayan jam'iyyar na Kudu da Arewa, abinda ake jin yana bukatan ƙara yin hankuri domin a samu haɗin kai muddin ana son a kawar da jam'iyya mai mulki New Patriotic Party. A ranar wato talata aka shirya za a yi taro na majalisan da kuma duk mambobi da suke jin an yi ba daidai ba da sauran shugabanni a duk matsayi na jam'iyyar. Sai sa ana kira ga magoya bayan jam'iyyar kowa ya kai zuciya nesa. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanan Lah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwanan Lah. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Kwamitin mulkin sojan Myanmar ta sanar da tsawaita dokar ta ɓaci da ta kafa lokacin da ta ƙwace mulki shekaru biyu da suka gabata, matakin da ke neman kawo koma baya ga shirinta na zaben da ake sa rai a watan Agusta. Sanarwar ta gidan talabijin ɗin MRTV na ƙasar ta ce an ƙara wa'adin dokar ta ɓacin na tsawon watanni shida saboda ƙasar na ci gaba da kasancewa cikin wani yanayi na rashin tafiyar al'amura yadda suka kamata, kuma ana buƙatar lokaci domin shirya zaben cikin lumana da kwanciyar hankali. An kashe sojojin Siriya 11 jiya Laraba a arewa maso yammacin ƙasar a wasu hare-hare daban da ƙungiyar masu iƙirarin jihadi ta Hayat Tahrir al-Sham suka kai, kamar yadda ƙungiyar da ke sa ido kan yaƙi ta rawaito. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya da ke da mazauninta a Burtaniya ta ce ƙungiyar HTS ta harba rokoki kan wani sansanin sojan Siriya inda suka kashe sojoji takwas a kusa da kafirar Roma a lardin Idlib. A wani shirin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fara wani shiri na tallafawa manoma da gwamnatocin Afirka wajen yin shiri da kuma daidaita ƙalubalen samar da abinci da sauyin yanayi ke haifarwa. Wakilin Amurka na musamman kan samar da abinci na duniya, Dr. Kari Paula, ya kaddamar da sabon shirin jiya Laraba a cibiyar dabaru da nazarin ƙasa da ƙasa da ke Washington. Shugaba Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy a fadar White House jiya Laraba, wanda shi ne karon farko da aka zauna tsakanin shugabannin biyu lokacin da 'yan Republican suka karɓi ragaman mulkin majalisar wakilai bayan zaɓen rabin wa'adi na watan Nuwamban bara.
To masu sauraro, an da muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asa da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa, sai kuma Salman Abo wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari da na haɗa na kuma gabatar da shirin, ke cewa ku huta lafiya sai Allah ya ƙara haɗa mu. ma'assalam.